kwallon kafa ta Play Rutan ta doke kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da kwallo 2-1 a wasan gasar FA Cup na kasar Ingila na shekarar 2017 zuwa 2018. A wasan sada zumunci ko tsakanin kasa da kasa, a yau din ne za a keta rayi tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar Saudi Arabia da takwarar ta Libya da misalin karfe 6 na yammaci abubuwan Najeriya, Niger, Cameroon da kasar Chad. Idan muka dawo abubuwan da ke faruwa kungiyoyin kwallon kafa na duniya musamman a nahiyar Turai, inda a kasar Ingila kungiyar kwallon kafa ta Everton ta ce tana son tsohon mai horar da tawagan dan wasan kasar Ingila Sam Allardyce ɗan shekara 63 da haihuwa ya zama wata sabon kocin ta zuwa ƙarshen kakan wasan bana shekara 2017 zuwa 2018, tare da tsohon kocin Leicester City wata ta sallame shi a cikin shekara na Shakespeare ɗan shekara 54 a mazaunin mai taimaka masa a ƙungiya. Everton ta ce za ta ke biyan fan 100,000 duk sati a matsayin albashi, in hakan ta yiwu Sam Allardyce zai fara wasansa na farko ne da tawagar kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace wanda ya taba rike ta a shekarun da suka wuce. Har yanzu zai muna bangaren masu horar da ƴan wasa, ita kuma kungiyar kwallon kafa ta West Ham United ta ba da sanarwar sallaman kocin ta ne mai suna Slaven Bilic bayan da kungiyar ta samu ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Liverpool da kwallo 4-1 a gasar Premier League na bana a wasannin mako na 11 a ranar Lahadi. Haka kuma kungiyar ta West Ham ta ce za ta maye gurbin sa ne da tsohon kocin Manchester United David Moyes nan ba da jimawa ba. Idan muka leka kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ko dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din Anthony Martial ya ce yana jin dadin zaman sa a kungiyar fiye da shekarar da ta gabata, shekara 2016. Dan wasan mai shekaru 21 da haihuwa a yanzu haka ya jefa kwallaye 6 a raga, ya kuma taimaka wajen zurara wasu kwallaye 6 a raga a wasanni daban-daban da ya buga kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din a bana. Har ila yau horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho ya ce yana da tabbacin kungiyar za ta dawo cikin ganiyanta, domin mafi yawancin ƴan wasan da suka tafi jinya irin su Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic da sauransu za su dawo filin taka leda kafin nan da watan Disamban shekara 2017 da muke ciki. A ranar Lahadi da ta wuce, kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din ta sha kashi a hannun takwararta ta Chelsea da ci 1 mai ban haushi a wasan Premier League na shekara 2017 zuwa 2018 wasan mako na 11. Daya duk da rashin nasarar da Manchester United ta samu a wasan, har yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din tana matsayi na biyu ne a saman teburin Premier League din na bana da maki 23 da kwallaye 23. Iya abin da ya sauwaka kenan na labarin wasannin daga nan dandalin biyoyi. Huta lafiya.